Empty boy record.
Download music at houses.com.
Come on, it was so you don't so day it into being. Are you mean it only a pot and a chicken? I a celebrate. Had in a castle, but a tears would see a chicken and let me hear. Yeah, you gain it to Kinta, who wonder why we are here. You should never count it as a tabia, you win a cocoa beer. Da in a da honey, Joe, she's a need a shade is over. So, that's your such a top was done is a day. Domin koye mini nisarin da ya zarcewa gombe. Soyayya ce, soyayya ce, soyayya ce, soyayya. Kinga banga guri na zamawa zanyi shawagi ko cikin daji inda kike bana gina jeba bana a kasa bana a sama inda ganki bazan dawo ba gunki zan tsaya ko a gidan haya na aje ki ba kyaki zama ba ke nake jira karki makara da rashin ki bazan aure ba ki yi ba gada wanda zan tuna da sautukan ki bazan manta ba eh ba laifi na bane tawa kiyo kira da gaggawa lalle rashin ki ya dame ni ina dai na ci bare barci ni dai an san ki ne nisa an kasa ayi min tausa ko na kiran ki ba kya dauka kin bar dai dan cikin kunci wa za ta mai ya gurbin ki ba a iya cire son ki a zuciya ta ba daɗi kullum tana yi min ɗaci sarauta na gidan sarki ni ko na zama bawanki in babu ke akwai matsala ga zuciya tana huce da zan iya ɓacewa ma da na ɓace na zo nan ma inda kike nake burin na zo gurin mu shahidi ma inda na kai da kawo.